A wannan jawabi na tsawon mintoci kimanin 15, shugaban kasa ya fara ne da tunatar da al'ummar Nijar mahimmancin haɗin kan 'yan kasa. Muddin aka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, to kam za a iya tunkarar kowace irin matsala. Muhammad Bazoum ya ce wannan ya sa a washegarin ɗarewarsa karagar mulki ya gana da shugabannin rukunonin al'umma don neman haɗin kansu. Matakin da ya ce ya taimaka sosai wajen shimfiɗa yanayin fahimtar da ke tsakanin 'yan ƙasa a yau. A kan matsalar tsaro, shugaban ƙasa ya bayyana gamsuwa da izinin da majalisar dokokin ƙasa ta baiwa ɓangaren zartarwa domin kulla hulɗar ayyukan soja da ƙasashe aminai a matsayin wani yunkurin ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci ta hanyar musayar bayanai da dubarun yaƙi, wanda ke ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da ke ƙunshe a tsarin manufofin gwamnati, wato Programme de la Renaissance Actua. Yana mai cewa ta'addanci da talauci na kan gaban abokan gabar Nijar da al'ummarta. Muhammad Bazoum ya jaddada aniyar ci gaba da yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a, kamar yadda ya sha alwashi a ranar da ya yi rantsuwar kama aiki, saboda a cewarsa banzartar da dukiyar ƙasa wata ɗabi'a ce da ta samu gindin zama a Nijar, kamar yadda abin ya fito fili a rahoton da kotun kula da yadda aka kashe kuɗaɗen ƙasa, wato Cour des Comptes, na baya-bayan nan. Yin watanda da dukiyar ƙasa wata babbar barazana ce ga ci gaban demokuraɗiyya, haka kuma 'yancin kai ba zai tabbata ba sai fa idan muna kula da dukiyar ƙasa kamar yadda ya dace, in ji shi. A nan shugaban ƙasa ya ce ya umarci gwamnati ta ɗauki matakin zartar da shawarwarin da kotun Cour des Comptes ta bayar don ganin an samu canjin tunani daga jami'an hukuma. A fannin ilimi, shugaba Muhammad Bazoum ya ce sakamakon jarabawar azuzuwan ƙarshen makarantun sakandare a matakin farko da na makarantun share fagen shiga jami'a na bana na nunin girman koma bayan da sha'anin ilimi ya shiga a Nijar, saboda haka ya zama wajibi a kula.
Notre volonté de moderniser notre secteur rural à travers la mise en place d'un programme de pôle agro-industriel.
Inganta ayyukan noma da kiwo ta hanyar amfani da hikimomin zamani wani abu ne da ya ce zai baiwa kulawar musamman ta yadda za a samu wadatar cimaka tare da bunƙasa kamfanoni da masana'antu. Muhammad Bazoum ya gargaɗi ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a game da nauyin da ya rataya a wuyansu dangane da illolin canjin yanayi a ƙasashe masu tasowa irin Nijar. A bana, jihar Tillabéri ce ke karɓar bakuncin shagulgulan ranar samun 'yancin kan Nijar, saboda haka tun a yammacin jiya shugaban ƙasa ke bakuntar al'ummar wannan jiha don jagorancin ayyukan dashen itace a wannan wannan Laraba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Tillabéri a jamhuriyar Nijar.